dan Allah malam akwai wata addu'a da ake yi maganin mantuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A gaskiya ban san wata addu'a ba ma'asura a bar rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da maganin mantuwa. Sai dai abinda na sani shi wanda Abu Huraira yayi addu'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake masa yi addu'a yanzu Allah zai amsa maka. To cikin abin da yake Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya wa ilman la yunfa. Allah ina roƙonka duk abin da abokaina suka roƙa, domin akwai waɗansu wanda suka yi addu'a su biyu kafin shi. To sai ce ya Allah ina roƙon duk abin da waɗannan mutane biyun suka roƙa, ni ma ka bani irin nasu, doriya akan nasu wa ilman la yunfa, ka bani ilmin da babu mantuwa a cikin sa. Da haka wannan zai iya zamowa sunna taqririyya. Annabi ya tabbatar da yin addu'a da wannan lafazin na roƙon ilimin da babu mantuwa, dan an yi a gabansa bai ce an yi kuskure ba, ya tabbatar. To sai dai wannan kadai shi na sani, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tambayar sa ta biyu ce, idan mutum yana bin sallah a jam'i zai yi karatun Fatiha da sura ne, menene hukuncin wanda ya yi shiru bai karanta komai ba? To da farko dai salloli iri biyu ne, akwai wacce ake bayyanar da karatu, akwai wacce ake ɓoyewa. Wacce ake ɓoyewa duk malamai sun yi ittifaki da ijma'i kan cewa za ka yi karatunka kai a matsayinka na mamu, tunda shi maliman yana nasa a zuci, ma'ana yana nasa a asirce, to kai ma sai ka yi naka a asirce. Amma kuma idan liman ya gama nasa ya kabbara ya tafi ruku'u, to dole kai ma ka bi shi, ko kai baka gama naka ba. An gane ko? Ma'ana dai imamu yana iya yin karatu a bayan liman a sallar ne, sallar asirce. Wannan babu wanda ya saba cikin malamai akan haka. A inda sabanin yazo shine a sallar bayyanawa. Shin idan liman yana karatu a bayyane, mamu ma zai yi karatu? To anan ne hadisai suka zo, waɗansu malamai suka ce mamu ba zai yi karatu ba, dan wata rana annabi yana karatu, wasu suna karatu a bayansa a sallah ta bayyanawa. Da aka idar da sallah annabi ya juyo a fusace ya ce mali unaza'u fil qur'ani, me yasa naji ana ja'in ja da ni a qur'ani, ina karantawa wani ma yana karatu. To sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al imamu li yutamma bihi, cikin lafazin hadisin sai ya ce fa idza qara'a fa ansitu, an sa liman ne dan ku koyi da shi, in yana karatu ko ku shiru. To da haka waɗansu malamai duba zuwa ga waɗannan hadisan sai suka ce in dai liman yana karatu a bayyane, to kai kuma kai shiru ka saurare shi. Musamman ma gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce in ana karatun alqur'ani ai shiru a saurara, bai kuma bambance a sallah ko a wajen sallah ba. Fa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu, in ana karatun qur'ani ku kasa kunne ku yi shiru ko a cikin sallah ko a wajen sallah. To da haka dai wannan yasa waɗansu malamai suka ƙarfafa cewa in dai liman yana karatu to kai ka saurara ka ji, sauraron ma ibada ce, shi ya yi karatu kai kuma ibadar sauraro ita ce taka a wannan lokaci. To amma waɗansu malamai suka ce a'a, ko liman yana karatu mamu zai iya karatu, sai dai Fatiha kadai zai karanta banda sura, kuma zai jira liman ne sai ya gama na tasa Fatihar, yana cewa walad dallin aka ce amin, shi liman zai shiga sura kai kuma sai kai maza maza ka karanta Fatiha. Haka waɗansu malamai suka faɗa, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Me takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah ya saka wa malan da alkhairi amin, Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗayan mu. Yace malan na kasance na tashi da safe, sai na manta ban yi sallar asuba ba, sai da lokacin sallar azhur yayi na je masallaci na yi sallar nafila raka'a biyu kafin a tada sallah, sai bayan an idar da sallah sai na tuna ban yi asuba ba, sai ban yi ba, na bar wannan nafilar da na yi a madadinta, me hukunci na? Gaskiya ka yi kuskure, ba daidai ba ne hukuncin. Duk lokacin da ka manta sallah in ka tuna ta sai ka zo ka yi ta, ba ka cewa to shi kenan waccan Fatiha a waccan nafilar da na yi a cike min da ita. Hasali ita nafila ba ta tsayawa a matsayin farilla, kuma sannan kowace da niyyarta, ita nafilar ai lokacin da ka yi ta da niyyar nafila, yanzu mala'iku tuni sun riga sun shigan maka ita a rekod ɗin nafila, kuma su alƙalamin su rubi'atil aqlamu wa jaffati suhu, kaga dole dai sai ka dawo kayi wannan sallar.